4 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a karshen aya ta 70 ta 82 a cikin wannan sura mai albarka suratul kahf yau za mu tashi a farkon aya ta 83 kafin haka akwai tambaya guda biyu mai tambaya na farko yana cewa shine ana bin shi bashi to ko bai san inda zai samu wanda yake bin shi bashin ba watakila ko sun hadu ne wani abu ya hada su ya biyo shi bashi watakila kuma sun rabu bai san inda zai same shi ba kuma babu kila ko number wayan shi ko bai san wani wanda ya san shi ba ala ayi halin wannan muna fada ne kawai babin bada misali to ya zai biya wannan bashin sai ce ya halatta ne sadaka da kudin duk lokacin da mutum yake bin ka bashi baka san inda zaka same shi ba ka iyakan duniyar da zaka yi bincike baka samu hanyar da zaku hadu ba ko ku hadu ta hanyar sako ta ko ina babu kuma ka yanke kaunan akwai possibility ku sake haduwa ya halatta kai sadaka da kudin da niyyar shi Allah ba shi ladan wannan abu ina fata an gane to idan kai sadaka da kudin ana nan wata sai ku hadu ku hadu a tasha ko a kasuwa ko a dai duk inda ku hadu ko yan ka social media ba sallama ko ka tattauna ya ce to ya bashin da nake bin kan nan kace ai na ma sadaka yace a kai wa kanka sadaka ne ni kan dama ina bukatar kudi na a nan dole ne ka biya shi ke zama kai Allah baka ladan wannan sadaka ina fata an gane Allah ya sa mu dace to sai tambaya ta biyu tana da alaka da karatun da muka yi jiya ko wanda muka yi kwana uku muna yi kissan annabi Khidir da annabi Musa alaihi masalam wani na tambaya wanda dama ya kamata shigo cikin karatu akwai kissan da ake badawa cewa shi annabi Khidir har yau yana nan a raye cewa bai mutu ba ban san ko kun taba jin abun ba galibi wuraren tafsirai zaka ji ana bada wannan labarin cewa Khidir yana nan a raye har yau bai mutu ba kamar su uku ake lissafawa wanda wasu na nan har yanzu suna tiyawo har ma ana haduwa da su akwai mutane da dama sun ba da labarin cewa sun haɗu da annabi Khidir ina fata an gane lalle wannan ya shahara sosai haka muka taso muke jin wannan labarin a wuraren karatuttuka kuma yana nan a rubuce a cikin littafai da yawa cewar hatta sayyidina Ali bin Abi Talib ma ya taba haduwa da shi kamar yadda suke ba da labari fa su masu ba da labarin ba shi Imamu Ali ne ce sun haɗu ba an gane ko akwai magana da za a jingina ma akwai magana da kuma kai ka faɗa da kanka akwai bambanci to masu ba da labarin daga cikin hujjojin su shine sayyidina Ali sun haɗu da shi ko sun ci abin da yasa shi yana nan bai mutu ba akwai wani ruwa sunan ruwan ma'ul hayati ma'ul hayati duk wanda ya sha wannan ruwan ba zai mutu ba ina fata an gane yana nan a raye duk wanda ya sha wannan ruwan ba shi ba mutuwa har abada sai ran tashin kiyama to haka dai suke fada har suka ce wai wannan kifin da ya fita daga cikin kwando ya shiga cikin kogi shi ma ma'ul hayatin ya sha suka ce amma shi ba ya sha ba ne wa annabi Musa ne yayi alwala da yayi alwala sai zanto ruwa ya diga akan wannan kifin kawai sai rayuwar shi dawo amma kaga abin da zo kuma cikin ruwaya ingantacciya daga Ubay bin Ka'ab lokacin da ya shiga cikin ruwan ma annabi Musa yana bacci shi yasa shi Yusha yace ba zai tada shi ba idan ya farka zai bashi labarin abin da ya faru haka ne ko baka ba shi kuma sai shedan ya mantar da shi kaga wannan kissa ce hadisi ne ingantacce daga Ubay bin Ka'ab kamar da Abdullah bin Abbas ya faɗa to kaga tun daga hadisi ba za a dawo tasuniya kuma a bar hadisi ba to maganar cewa annabi Khidir yana raye kamar yadda na faɗa ya zo cikin littafai da dama ya zo cikin tafsirin Qurtubi Qurtubi ma tafi akan wannan tasuniyan cewa annabi Khidir yana raye daga cikin manyan magabata Sheikh Abdul Qadir Jilani Allah ya mishi rahama a cikin littafin shi Al-Gunya shi ma ya kawo wadannan tarukucin hadisan duka dake nuna cewa Khidir yana raye to amma manyan malaman hadisi irin su Ibn Hajar al-Asqalani da irin su Ibn al-Jawzi da ire-iren su har da su Imam al-Bukhari duk sun ce Khidir baya raye ya koma ga Allah sun ba da dalilai masu uku a dalilai sun fi shurin masaki zan ba ku guda uku dalili na farko suka ce a cikin alqur'ani mai girma Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa imita fahumul khalidun fahumul khalidun ce wa ma ja'alna li basharin min qablika kafin kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu sanya wa wani mutum al-khulda dawama ba ba wanda zai dawama a duniya innaka mayitun wa innahum mayitun kai zaka mutu su ma za su mutu yace to ba wani wanda ya dawama a duniya kafin ka zo kowa ya mutu haka bayan ka zo kuma za a ci gaba da mutuwa har tashin kiyama kaga yace kafin kai min qablika al-khulda kafin kai ba mu sanya wa wani mutum dawama ba da sai Allah ce amma banda Khidir shi yana nan ya dawama ban gane ko kun gane ayan ba Allah ya kore kowa ne wa ma ja'alna li basharin ba mu sanya wani dan adam ba min qablika kafin kai al-khulda dawama a ce ba zai mutu ba kaga wannan ayan qur'ani ne abu na biyu Allah sake faɗa cikin surata Ali Imran yace wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama atatukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarrtum wa akhadhtum ala dhalika isri qalu aqarrna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin Allah yace wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina tinamusu ko laburta musu lokacin da Allah ya irki alƙawari tsakanin shi da annabawa Abdullah bin Abbas yace tun daga kan annabi Nuhu har zuwa kan annabi Isa duk annabin da aka yi sai Allah ya gaya mishi cewa ka dauki alƙawari kuma ka gaya duk wanda ya imani da kai idan kuna raye annabi Muhammad ya bayyana ku yi imani da shi kuma ku taimaki da'awar shi duk annabin da tun daga kan annabi Nuhu aka fara har kan annabi Isa annabin sai ya dauki alƙawari tsakanin shi da Allah sannan ya giya waɗanda suka yi imani da shi to idan ina raye annabi Muhammad ya zo ni da ku duka mabiyan shi ne ko da bayan na mutu idan ya zo kuna raye ku yi imani da shi ku taimake shi ina fatan gane wannan abin da kyau annabi Isa ba ya giya mutanen shi ba wa yaqala Musa li qaumihi ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum wa musaddiqun aw mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad tuni ya bada labari ma akwai annabin da zai zo bayana ina muku albishir sunan shi Ahmad in yazo ku imani da shi kuma yana cikin Bible ma wannan to anan sai malami suka ce in ka kalli wannan ayan Allah ya ce duk wani annabi da yazo sai ya dauki wannan alƙawarin tsakanin shi da Allah zai taimaki manzon Allah zai zo masa mubaya me yasa da annabi ya bayyana Khidir bai zo shi ba ban gane ko kun gane ba da haka mata Khidir dole zo yi mubaya inda yana raye rashin zuwan shi ya nuna me imma ko baya raye ko kuma bai yi imani da manzon Allah ba kaga wannan kuma ba zai yi ba annabin Allah ne mun faɗa ne a babin bada misali kawai in yana raye wajibi ne zo shi kun fahimci wannan abin da ke in bai zo ba kuma ya saba wa Allah annabi kuma bai saba wa Allah ba to wannan ayar tana rushe maganan cewar wai annabi Khidir yana raye an fahimci wannan abin da kyau sannan sai malami suka sake cewa daga cikin abin da zai tabbatar maka annabi Khidir baya raye hatta aljanu annabi ya hadu da su ya musu wa'azi sun musulunta sun masa mubaya qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba ya hadi ila rushidi sai me fa amanna bihi. Ina fata an gane. Walan nushrika bi rabbina ahada wa isarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu falamma qudiya qalu ya qaumana ajibu da'iyallahi. Ina fata an gane. Aljanu fa kenan sun zo sun yi mubaya'a sun musulunta har sun koma garurukan su suna wa'azi. Ya ku taron aljanu annabin karshen duniya ya zo kowa ya imani da shi suna ta wa'azi. Annabi Khidir kuma yana nan ya buya yake zo haba alaga ta malak wannan mishmaqul inji laraba layuqal hankali ma ba zai dauka ba kun fance wannan abin da kyau. Sannan malamin suka ce hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sayyidina Umar ya ga sayyidina Umar da takaddan at-taura sai ya ce da shi laukana Musa hayyan da Musa yana nan a raye bashi da abin da zai sai dai bi ni. Ina fata an gane. Yace inda annabi Musa yana duniya ba ma at-tauran ba shi kanshi Musan da yana duniya zai aje at-tauran ne ya bi ni kun fance wannan abin da kyau. To akan wannan sai malamin suka ce in dai har annabi ya ce laukana Musa hayyan inda Musa yana raye bai da abun yi sai dai bi ni ashe inda Khidir ma laukana Khidir hayyan. Ina fata an gane. Inda Khidir yana raye dole ya zo Madina mu baya. To kissan Khidir yana raye kissa ce kawai wacce take a menene shaci fadi. An gane ku babu wani dalili da ya tabbatar da ita. Kamar da na faɗa manyan malamai a irin su Ibn Hajar al-Asqalani, irin su Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, da irin su a ya sunan shi wannan dalibin shi Ibn Qayyim al-Jawziyya, duka sun tabbatar da cewa Khidir baya raye. Haka Ibn Dihyat al-Kalbi, duk waɗannan manyan malamai ne na musulunci da suka nuna cewa Annabi Khidir ya koma ga Allah subhanahu wata'ala. Kuma wannan ita ce zance mafi karfin dalili insha Allah. Ina fata an fahimci wannan abin da kyau. Yanzu mun sallama baya raye ko? Yawa, kaga ga hadisi ga ayoyi ga kuma dalilai mana hankali. Al-adillatul aqliyya. Jama'a akwai al-adillatul naqliyya, shine aka kawo aya ko hadisi. Akwai kuma al-adillatul aqliyya. A baka dalilai psychologically kaga kai abun nan ba zai yi ba ko abun nan zai yi kaga duka biyu zuban bayar saboda ka zance mafi inganci. Annabi Khidir ya koma ga Allah subhanahu wataala kamar yadda dukkanin annaba suka koma ga Allah. Annabi Isa alayhi salatu wassalam shi kanshi nassi ne tabbatar da yana raye amma a sama ba a duniya ba. Ina fata an gane. Shi yasa musulmai suka yi imani kuma zai dawo saboda annabi ya ce zai dawo. Zai dawo ya cika kwanakin shi da ya rage masa sannan ya mutu a nan duniya abin da shi a nan duniya. Ina fata an gane. Saboda duk dan adam dole kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan adam dai kan kowa sai ya mutu. To shi yasa shi kanshi annabi san za a ƙara dawowa da shi saboda ya dandani wannan mutuwan kamar da kowane annabi ma ya bar duniya ya koma ga Allah subhanahu wataala ta hanyar mutuwa. Ina jin abun ya fito fili ko? Sai ƙarin bayani akwai wanda ya tambaya game da shi ya tura min ne game da amanar rasulu. Wannan abu ne da yake alaka da abu ka'idoji na larabci. Yana tambayin cewa Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Sai aka ce kullun amana ba ce kullun amanu ba. Ban gane ko kun gane ba. To anan malamai sun bada amsa da yawa. Abu na farko inda ya fahimci larabci da ma ba zai tambayan ba saboda shi kullun alafazin shi mufrad ne. Ina fatan gano wannan abin da kyau. Kullun shi alafazin shi mufrad ne to saboda haka abin da ya bi bayan shi shi ma haizan mufrad. Kullun amana, kullun amana duk abu ɗaya ne. Sannan a shi alqur'ani mai girma yana da waɗansu abubuwa na mamaki. Idan ka ɗauki suratu Ali Imran Allah ce ha antum ha'ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi aka ce anan wa tu'minuna bil kutubi ake nufi. Ina fata an gane, amma sai aka ce alkitab, aka kawo shi mufrad. Sannan a wasu ayoyin idan ka duba kaman suratul al-hajj, suratul hajj da Allah ke magana halittar dan adam, ya ce wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum. To kaga anan Allah ya ce thumma nukhrijukum, sannan sai mu fito da ku, sai ya ce tiflan, ya kashi mufrad madadin atfal. Kun fahimci wannan abin da kyau? To Qur'ani yakan kawo mufrad bi ma'anar jam, thumma nukhrijukum tiflan thumma nukhrijukum atfalan, shine ma'anar shi. An fahimci wannan abin da kyau? Sannan malamai suna sake kawo a cikin suratu al-qamar, suratul qamar, in ka duba can bakin boda abinda Allah ya rufe suran da shi, yace innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. To innal muttaqina fi jannatin wa anhar ake nufi, sai aka ce wa nahar, aka kawo shi mufrad, za ka kaddara shi a matsayin anhara, saboda me tajri min tahtihal anhara. To wannan ma sai kamar da shi anhara, dan an ce jannat jam'i ne, sai zama anhara. Ina fata an gane. Sannan abinda zan rufe da shi, ayoyin suna da yawa wanda zai kara fito da abun fili, suratul fajri, kaga wannan gidan kowa akwai ta, akwai al-fajri. Yawwa, Allah ya ce wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Al-malak mufrad ne, madadin al-mala'ikatu, sai aka ce al-malak, domin mala'ika ɗaya ya zai sahu, mutum ɗaya yana sahu ne, aka ce mala'ika ɗaya suna sahu sahu zai yi. Suka ce wannan mufrad ne bi ma'anar jam, wa ja'a rabbuka wal mala'ikatu saffan saffan. An fahimci wannan abun da kyau? Hafizai dai za su ji daɗi wannan abun sosai insha Allah. To irin waɗannan kana karanta ulumul Qur'an, za a yi ta koya maka su insha Allah. To Allah ta'ala ya fahimtar da mu gaba daya. Kai tsaye zamu tashi akan aya ta 83 cikin wannan sura mai albarka, suratu Al-Kahf. Mai Allah ya ce
wa yas'alunaka an bil qarnayn qul sa'atlu 'alaykum إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa yas'alunaka 'an dhil qarnayn, suka ce wannan wawun din wawun na adafi ne, suka ce adafin me, sai aka ce ataful qissati 'alal qissa, hadafin kissa akan kissa. Ina fata an gane. Madadin a ce yas'alunaka 'an dhil qarnayn, sai a ce kace wa yas'alunaka, an gama baka labarin Musa da Khidir, to ga kuma wani labarin ma, shine ma amfanin kawo wawun din, wawul atafi ne, amma ataful qissati ne alal kissa. Wa yas'alunaka, suna tambayan ka ya kai wannan annabi mai girma, 'an dhil qarnayn, dangane da dhil qarnayn, qul kace da su sa'atlu alaikum minhu dhikran, sa'atlu da sannu zan karanta muku, shine sa'atlu alaikum, zan karanta muku dhikran minhu kenan, wani bangare na labarin shi. Suka ce min innan, da aka ce minhu, min din ta zauna litab'id, ta nuna wani bangare, ba labarin zulkarnani gaba ɗaya zan baku ba, wani bangare na labarin shi. Dan mutumin da ya shekara da shekaru yana rayuwa, ya za a bada labarin shi gaba ɗaya a cikin ayoyi kalilan. Sai sa Allah ya ce minhu, sa'atlu alaikum, zan karanta muku zikran, ambaton shi ko labarin shi ya zama minhu, wani bangare daga cikin labarin nashi. Kun fahimci wannan abin da kyau? To sai malamai suka ce shi zulkarnani nan wane ne shi? Shine abu na farko. Idan ba ku manta ba, su wane ne suke wannan tambayan? Su ne Qurayshawan Makka. Mun karanta a farkon suran, ba sun challenge manzon Allah ba, alaihi salatu wassalam ta hanyar aikawa Madina aje a tambayi musu labarin ga wani annabi ya fito a Makka tunda ku Yahudawa kuna da ilimin littattafai ku ba mu bayani game da shi ku ce ga yanda yake ga suffan shi ga kamannin shi ga labarun shi ga dabi'un shi ga aihuwar shi da tashin shi suka ce to ku je ku tambaye shi ababai guda nawa guda uku in ya ba ku labarin abun to annabi ne in ya kasa ba ku labari to ba annabi bane ba tambaya na farko ku tambaye shi game da wadansu samari da suka bar garin su suka je suka buya saboda su gudu da imanin su tambaya na biyu ku tambaye shi game da ar-ruh wa yas'alunaka 'anil ruh abu na uku ku tambaye shi game da wani mutum da ya yawo a duniya ya zaga ko ina a ban kasa idan ya iya ba ku amsa to ku bi shi annabi ne suka dawo an-nadhr ibn al-harith da ɗaya abokin tafiyar nashi suka ba Quraisha wa labari to fa ga abin da aka ce mana shine suka zo suka tambaye shi tambayan ar-ruhu aka bada amsa cikin suratul isra sauran kissoshin kuma da wanda ma basu tambaya ba aka kawo suratul kahfi gaba dayanta haka wasu malamai suka ce irin su imam al-alusi suka ce kahfi gaba daya aka kawo ta saboda kaga farkon labarin su wadannan matasan a farkon sura yake zulkarnain ne kuma a can karshen sura yasa aka kawo suran gaba daya ina fata an gane to malamai sun tattauna game da zulkarnain wadansu daga cikin malamai suka ce zulkarnain abinda galibi yake cikin tafsirin hannun mutane za ce da kai shine Alexander the Great shine al-Iskandar al-Maqdumi haka za gan shi a cikin ko Ar-Rajul Azhan ka duba haka za gani al-Iskandar al-Maqdumi to al-Iskandar al-Maqdumi kuma kafiri ne ba musulmi bane ba bisa zance mafi inganci tun daga nan zaka rusa wannan sunan sannan kuma shi Iskandar al-Maqdumi tarihin rayuwar shi an san wuraren da yaje da wuraren da ya mulka da wuraren da ya yaka ta ko wuraren da Qur'ani ya bada labarin Zulkarnain yaje shi bai je wannan wurin ba daga ciki akwai daular Turkawa al-Iskandar bai je wannan wurin ba ina fata an gane abu na farko kenan abu na biyu al-Iskandar al-Maqdumi Alexander kenan ya rayu ne shekaru 300 kafin aihuwar Annabi Isa shekaru 300 kafin aihuwar Annabi Isa ya mulki a wurare da yawa ya zo har Afirka kamar Egypt shine gina garin Iskandariya idan ka je Egypt akwai garin da ake ce mishi Alexandria wani shine birni na biyu a Egypt bayan Al-Qahira har gidan Alexandria na shiga gidan da ya gina a lokacin da yana rayi ina fata an gane birni ne na tarihi da abubuwan mamaki kuma yana bakin teku yanda ka san Lagos kamar Victoria Island a Lagos haka garin yake to suka ce Alexander al-Maqdumi wato Alexander kenan na farko shi ba ma musulmi bane ba dan babban mashawarcin sa wanda yake na kusa da shi na hannun daman shi shine Aristo Aristo kuma ba musulmi bane ba waɗanda suke dagewa sai an yarda shine ɗan falsafa masu ilimin philosophy kenan ina fata an gane to idan an yarda Alexander shine Zulkarnaini to za a yarda da philosophy kenan ina fata an gane akwai siyasa a cikin abu to wannan kissan malamai suka rushe ta suka ce ba shi bane ba saboda waɗannan dalilan ku gane wannan abun da kyau abu na biyu da malaman da suka ce ai sunan shi Abu Quraib ibn Ifriqisha ka ji wani irin suna wani shine mai kafa Afirka wannan kissan ita ma malamai sun rushe ta suka ce ba gaskiya bane kuma ba daidai bane ba wannan kenan akwai al-Imam Ibn Ashur a cikin tafsirin shi at-Tahribi wa Tanwir shi kuma ya kawo wani abu mai ban mamaki yace ai wannan Zulkarnain wani sarki ne a China yace Zulkarnain nan da muke karantawa wai tsarurruka an Zulkarnain wani sarki ne a kasan China wannan babban katangan China da ake labari a duniya tana cikin ababan da UNESCO ta yadda da samu sai ababan tarihi na duniya suka ce shi ya gina wannan katangar sunan shi Qin Shi Huangqin ina fata an gane ya kawo shi a cikin tafsirin shi at-Tahrir wa Tanwir ina fata an gane Muhammad bin Ashur ka rike sunan ko to wannan kissan malamai ita ba sun rusa ta sun rubuje ta suka ce dalili shine shi ibn ashur ya tafi akan cewa wannan sarkin ne saboda wannan zamu karanta a gaba katangan da aka ce zulkarnaini ya gina sai ta a wannan katangan cenan ne ina fata an gane kai gugulin ka gani za ka ga katangan cenan ne to sai ya ce wannan katangan ita ce katangan na qur'ani yake magana wannan kissa ita ma malamai suka rushe ta suka yi waje da ita abin da sa nake ta kawo wannan dan suna nan a cikin littafai wanda kuma gaba ɗayan su galibi tasuniya ne an gane ko shi Allah subhanahu wataala wadansu daga cikin malamai a wanda tsantsawi ma ya karkata zuwa ga wannan shine cewar wani sarki ne Balarabe dan kasan Yemen daga cikin kabilan Himyar idan kana karanta koda sahih Muslim kitabul iman hadisin farko hadisin kaddara za ka ga wani daga cikin rijalus san al-himyari to wani kabila ne a Yemen Himyariyun sai suka ce to shi wannan Zulkarnaini wani babban sarki ne ainihin Balarabi a Yemen suka ce dan sunan nashi ma Zulkarnaini a larabci ne kuma yana daga cikin sunan sarakunan Yemen suna amfani da kalman zi ko zu ma'abocin kaza shine ma'anar shi da Zulkarnaini ma'abocin kaho guda biyu nan ma suka ce me ake nufi da ma'abocin kaho guda biyu wasu malamai suka ce akwai wani abun nan da yake sawa wani kaman kambu da yake sawa akan shi yana da kaman kaho guda biyu wasu suka ce a yana da gashi ne mai tsayi sai ya kitsa gashin kaman guda biyu zubo da su haka suka ce wannan shine ma'anar Zulkarnaini din wasu malamai suka ce a ai ya tafiya ya je inda rana take faduwa ta yamma ya je inda rana take fitowa ta gabar ai ana cewa Qarnush Shamsi shine Alqarnaini din wanda ya tafiya ya je inda rana ke fita da inda rana ke faduwa ina fata an gane da maganganu da irin waɗannan masu tarin yawa da malaman tafsiri suka dinga kawowa akwai wani daga cikin mutanen ainihin kasan Yemen har yana alfahari da cewa ai Zulkarnaini nasu ne har yake rera baiti yace kad kana Zulkarnaini jaddi musliman malikan alafil ard ghayri mufannadi yace balagal magharib wal mashariq yabtagi asbab mulkin min hakimin murshidi a takaice da yana nuna cewa ai Zulkarnaini kakan su ne eh su Yemenawa sun yi sa'a an gane ko alayi halin Zulkarnaini wani bawan Allah ne salihi da aka yi shi a wani zamani Allah bai ga mana yushi aka yi shi ba bai ga mana hakikanin sunan shi ne Zulkarnaini ko kuma inkiyar shi ne Zulkarnaini yanzu kaman Fir'auna me sunan shi Fir'auna sunan sarauta ne title ne na sarauta kama ce maka Shehun Borno kaga ai ba suna bane suna ne na mulki haka ne ko kama ce maka Sultan of Sokoto kaga ai ba sunan mutum bane ba suna ne na kujeran duk wanda ke kai sunan shi kenan to haka shi ma Fir'aun duk sarkin Misr daga cikin sarakunan Kiftawa ana kiran shi ne da Fir'aun kamar da sarakunan Habashi ake kiran su da Najashi ina fata an gane kamar irin sarakunan Rum sarakunan Farisa sarakunan Kas Yemen duk suna da sunaye to haka suka ce Zulkarnaini din nan kila ya zamo inkiya ne ko kuma kila ya zamo sunan shi Qur'ani ne bai fayyace ba sannan kuma annabi bai mana bayani ba sallallahu alaihi wasallam sai gaba ta biyu Zulkarnaini annabi ne ko ba annabi bane malamai sun kai sun kawo waɗansu malamai suka ce annabi ne saboda me suka ce saboda Allah ya ce kulna ya Zulkarnaini Allah ya magana da shi ya Zulkarnaini i abu kaza za mu karanta a gaba to tunda Allah na mishi wahayi ya nuna shi annabi ne kenan ina fata an gane malamai suka ce idan wannan ne hujjan ku to ai ba wahayi kadai ke mai da mutum annabi ba a annabi shine Allah ya ayyana ka kai annabi ne shike mai da kai annabi amma inda wahayi ne an yi wahayi ga waɗanda yake ba annabawa ba an yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa ina fata an gane shi yasa ma da Allah ke cira annabi Musa ni'iman da mishi yace id auhayna ila ummika ma yuha sanan ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i ina fata an gane an yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa ta shayar da annabi Musa to aka ce annabi Musa mahaifiyarsa an mata wahayi amma da ittifakin malaman musulunci gaba daya ba taba yin annabi mace ba kaga wahayi mai mai ne ta annabiya ba an fanci wannan abin da kyau dan waɗannan suna alaka da abubuwa na aqida ke sa dole a fito da su sannan ka dauki na Maryam an mata wahayi wa iz qalatil malaikatu ya Maryam inna allaha astafaki wa tahharaki wa safaki ala nisa'il alamin sannan kuma ga can inda aka tura mata malaika ma kirikiri yace inni ana rasulu rabbiki li ahbalaki gulaman zakiya qala inni a'udhu birrahmani minka in kunta daqiya har ma suka dinga tattaunawa malaika jibril ya zo gunta ya ce ma ni manzon Allah ne zuwa gare ki dan sanar da ki zaki haifi da Allah zai ba ki kyautan da zakiyan sarkakeke to kaga wahayin da aka yi wa Maryam bai maida ta annabi ba an gane ko aka ce in wannan ne ku kawo wata hujja daban to raba gardama shine akwai ruwaya wanda annabin rahama da kanshi alaihi salatu wassalam yake cewa la adri azulqarnain nabiyun amla annabi ce ni dai ban sani ba zulqarnain annabi ne ko ba annabi bane ba to annabi da ya faɗi wannan akwai bukatun a tattauna wani abu kowa sai ya ja baki shi ina fata an gane shine ainihin alfazazi cikin shiriniya yace fada kullu qawlin inda qawli muhammadin fama amirin fi dinihi ka mugamiri yace fada kullu qawlin ka kyale kowace magana inda qawli muhammadin in annabi muhammadu ya magana kowa ya ja baki shiru ce fama amirin fi dinihi ka mugamiri wace bada umarni cikin addinin annabi in ba mai ganganci ba bayan annabi ya bada nashi ina fata an gane shi yasa ibn kam al-jawziya yace mal ilmu nasabaka al-khilafatu bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqih ai ba ilimi bane ka dinga hada sabani tsakanin annabi da wani malami yace al ilmu ma qila fihi qala haddathana wa ma siwahu fa waswasi shayatin kullu al-ulumi siwa al-qur'ani mushkilatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fi ad-dini al-ilmu ma qila fihi qala haddathana wa ma siwahu fa waswasi shayatin an fanci wannan abin da kyau to tunda manzon Allah yake shi ma bai sani ba annabi ne ko ba annabi bane he musu yamu ma'ana ba mu sani ba annabi ne ko ba annabi bane ba kamar da annabin rahama ya faɗa Allah dai ya ce wa yas'alunaka an zulqarnaini suna tambayenka dangane da labarin zulqarnaini kul ka ce sa'atulu alaikum minhu dhikra da sannu zan karanta muku labarin shi filla filla daki daki sai Allah ya ce ni ko ka karanta to sai Allah ya ce inna makkanna lahu fil ard tabbas shi zulqarnaini mun ainihin bashi tamkini a bayan kasa mun bashi mulki shine makkanna lahu fil ard mun bashi mulki a bayan kasa wa atainahu min kulli shay'in sababa kuma mun bashi ilimi dangane da dukkan komai wasu malami suka ce sababa din nan Abdullah ibn Abbas yace al-ilmu ake nufi mun bashi ilimi ina fata an gane wasu malami suka ce a ba ilimi kade ba an bashi ilimi an bashi dukiya an bashi mulki an bashi karfin soja an bashi abubuwa na ban mamaki min kulli shay'in sababa ina fata an gane aka ci kar a takaita shi akan ilimi kadai inna makkanna lahu fil ardi lalle mu inji su Allah mun bashi tamkini mun bashi mulki a ban kasa bambanci tsakanin makkanna da wani mulki in aka ce makkanna an baka cikakken iko executive power kenan amma ba ma irin wannan ba fa dan akwai judiciary akwai legislative ko ba haka ba power shiyari to makkanna babu wannan abu kana da cikakken iko ne yanda ka san irin ka kwatanta shi da mulkin sarakuna na da sarki ya ce a kawo ka tsire ka ba wanda zai ce dan me ko ba haka ba to shine makkanna kenan mun bashi cikakken iko a bayan kasa yana iko da duk inda ya shiga sannan kuma wa atainahu min kulli shay'in sababa mun bashi sababi na kowane abu duk inda ya tinkara zai kai wannan wurin duk garin da zai yaka zai nasara a kansu Allah ya bashi runduna mai karfi wanda idan ya tinkaro gari yanda ka san kowa kawai zai sallama ko yaki ma ba za a yi ba kowa zai saranda shine wa atainahu min kulli shay'in sababa sai Allah ya ce mi
fa asba'a sababa hatta idha balagha maghriba ash-shamsi wajadaha taghrubu fi 'aynin hamia
Allah ce fa atba'a sababa sai ya bi wannan sababin da muka bashi bi ma'ana ilimin da muka bashi da karfin mulki da muka bashi da karfin soja da muka bashi da karfin tattalin arziki fa atba'a sababa kawai da ya nufi abu kawai sai ya tinkare shi shine mun bashi sababi dangane da dukkan komai to anan sabab na wannan wurin fa atba'a sababa sai ya bi hanya ina fata an gane dan sabab yakan zo da ma'anan kuma at-tariq ina fata an gane dan Allah ya ce yana magana game da Fir'auna yace a gina mishi min sarhan la'alli ablugul asbab asbabus samawati ina fata an gane yana nufin hanyoyin sama zai je kashe Allah a haukan Fir'auna kenan an gane ko yawa sanne ce bi sababin ila samai cikin suratul hajji to as-sabab yana daukan hanya to anan fa atba'a sababa kawai sai kama hanya yana ta tafiya yana ta tafiya ya nufi yamma yamman duniya kenan hatta idza balaga maghriba ash-shamsi har sai da ya kai wurin da rana take faduwa wajadaha sai ya tarar da ranan ya same ta taghrubu tana faduwa fi aini hamiatin a wani ruwa wanda yake mai laka ko mai tabo al-ainu yana zuwa da ma'anan ido yana zuwa da ma'anan kuma ruwa idon ruwa ina fata an gane kai sai Allah ya ce wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin kad qudir uyunan kaga jami ne na al-ainu ana nufin idon ruwa to anan Allah yake cewa hatta idza balaga maghriba ash-shams da ya dinga tafiya ya nufi yamma da shi da rundunan shi har sai da yaje inda rana take faduwa wajadaha sai ya samu ranan taghrubu tana faduwa fi aini hamiatin a wani wuri mai laka a wani idan ruwa mai laka wajada indaha qauma sai ya samu wadansu irin mutane a wurin wasu malami suka ce qauman din nan an yi na kira ne dan abun mamaki kaman ba a ma san suna rayuwa a wurin ba sannan kuma daga su babu mutum a gaban su shi aka kawo shi qauman an nakara shi ya samu wadansu irin mutane to anan akwai abin da malami suke tattaunawa kaga ai an ce ya je inda rana take faduwa haka ne ko ba haka ba to rana faduwa take yi ya kuka yi shiru na'am inda take sauka ta ta fadin ne kenan wajadaha taghrubu fi aini hamiatin haka ake fassarawa yaje inda rana take faduwa wajadaha taghrubu fi aini hamia ya samu ta tana faduwa a cikin wani ruwa mai tabo to anan sai wasu malami suka ce a idon shi ne ya nuna mishi cewa ranan ta fadi amma ba faduwa ta yi ba kun gano na abin da kyau domin idan kana tsaye a bakin teku idan tekun ta yamma yake me za ka ga rana in yamma ta yi sai kaman ta fadi in magariba ta yi sai kaman cikin tekun ta fada za ka na maganin lokacin da take lumewa har ta bace gaba daya idan kuma kana sahara ne sai ka kaman a cikin yashin ta fada inda dai kallon ka ya kare to idan a ce yanzu karfe 6 da minti 20 da 6 yayi shine lokacin fado rana a Gombe to idan kana tsaye kana kallon kana jeji inda ba kowa sai ga ranan kaman ta fada ta fadi kasa ne haka ne ko ba haka ba to anan sai wasu malami suka ce idon shi ne nuna masa kaman faduwa ta yi to Imam Shawkani a cikin Fathul Qadir shi sai yake sallama wannan magana gashi abin da yake cewa sai yace wala alla tayyu zalqarnaini lamma balaga sahilal baharil muhit a lokacin da ya isa bakin wannan tekun baharil muhit shine Atlantic Ocean kenan ina fata an gane sai yace ra'aha kadhalika fi nazarihi a ganin shi yaga kaman cewa faduwa tai kaman da su malami suka ce sai shi yace wala yubidu an yuqal ba zai yi nesa da daidai ba in aka ce la mani'a ba abin da zai hana min an yumakkinahu Allahu min uburil baharil muhit Allah ya makkana mishi bashi ikon tsallaka ma wannan tekun baharil muhit din hatta yasul ila tilkal ayn har ya kai inda wannan idan ruwan yake allati taghrubu fiha ash-shamsu inda ranan take faduwa wa mal mani'u min hadha me zai hana faruwa haka bada alhaka Allahu anhu bayan Allah ya hikaito mana labarin shi annahu balaga magriba ash-shamsi cewa ya je wurin da rana ke faduwa wa makana lahu fil ardi ya kuma bashi tamkini a bayan kasa sai ya ce wal baharu min jumlatiha ai shi ma tekun yana cikin jumlan abin da Allah bashi tamkini shi Allah zai bashi dama haura teku inji Imam Shawkani sai ya ce wa mujarridul istibadi la yujibu hamlul qur'ani ala khilafi zahirihi yace a ce sai mun ta kawo waɗannan misalan kamar mun tada qur'ani ne daga zahirin shi wannan maganar na Shawkani malamai suka ce kuskure ne ina fata an gane ga Imam Ibn Kasir ga abin da yake cewa tun kafin su Shawkani su zo duniya na farko ma lafazin takarubu ba faduwa bane ba ina fata an gane yana daukan buya al-ghurub a ce rana ta buya ina fata an gane yanzu kai a idon ka ne kaga ta fadi yanzu misali karfe nawa karfe 10 saura anan haka ne ko ina rana take babu yanzu America da Canada su rana ne da yamma ne yanzu ranan tana nan ba ta fadi ba to in ta fadi akai kuma tana can kun gano wannan abin da kyau yanzu an jima kadan kuma ta fito a Singapore su gari ya waye kun gano wannan abin da kyau ga ranan kuma ta fito a lokacin da kace karfe 5 na yamma kana ta Allah Allah rana ki fadi bu sharuwa Saudi Arabia an sharuwa ranan ta fadi ban gane ko kun gane ba a lokacin da kake sharuwa a Gombe a Lagos ranan bata fadi ba anan a cikin Najeriya rana tana nan a Lagos da zaka buga waya kace an kira magariba magariba kuma mu ai ga rana nan tana nan ina fata gano wannan abin da kyau a lokacin da muke shan ruwa a Lagos a lokacin ana shiga tarawihi a Maiduguri sallan isha kaga a cikin kasa ɗaya kenan fa to sai malami suka ce batun rana tana faduwa rana ba faduwa take ba domin in ka tafi akan ta fadi a ina bayan ga ta can a wani gari kuma ranan guda ɗaya ce babu aya ko hadisi da yace kowane gari da ranan su ash-shamsu nan dai ash-shamsu ce ko jami'i ma bata da shi ina fata an gane ko akwai jami'in shamsu a ranar kawo mana aya kun fahimci wannan abin da kyau to akan wannan sai malamai magabata daga cikin su akwai al-Imam Ibn Kasir Allah kara mishi rahama shi sai yake raddi akan waɗanda suke ganin cewa rana faduwa take sai yace rana ba faduwa take ba yace qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki wajadaha tagrubu fi aini hamiatin wannan Imam Ibn Kasir ke wannan magana yace da Allah yace rana tana faduwa a cikin ainin hamia sai yace ai ra'a ash-shamsa fi manzarihi shi a ganin shi ne ga ranan ta fadi ban gane ko kun gane maganan ba inji Ibn Kasir yace yanzu shine yaga cewa ranan ta fadi sai yace tagrubu fil baharil muhit yaga cewa ta fadi a cikin baharil muhit Atlantic Ocean saboda ya je bakin teku ne sai yace wa hadha sha'nu kullu man intaha ila sahilihi wannan shine sha'anin duk wanda ya je bakin teku zai ga rana ta fada cikin teku haka ne ko ba haka ba sai yace ba sai zulqarnaini kadai ba yace duk wanda ya je bakin teku yara haka anna tagrubu fihi zai ga kamar ranan ta fada ne a cikin teku sai ce wahiya la tufariqul falaka rabi alladhi hiya musabbatun fihi la tufariquhu yace rana tana nan ba ta fadi ba ba ta rabuwa da falakinta tana tare da shi koyo shi idan nan garin ba sa ganinta wancan ganin suna ganinta, idan wancan ganin sun daina ganinta, tafiya ina fata an gane juyawa kawai take. Wannan binciken da misali aka samu na zamani tun can da mu haka abun yake, kun fahimci wannan abun da kyau? Don in ka tafi akan faduwar ranar nan, sai ka samu wani yema tambayar da zai rikita ka, ka ce da ma can haka yi. Ke sa wasu malamin tafsiri suka ce da Allah ya ce yukawwirul layla 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal layli, so ka ta shine juyawan duniyan kenan. Yanda ka san nada rawani, ina fata an gane, kaman dare yana yi wa yini rawani, haka rana yana yi wa ainihin dare rawani, shine juyawan da duniya take yi kenan. Kaga wannan ayat Qur'ani ne, malaman Islamic and modern science, Al-Qur'an and modern science sun suka fitar da wannan abu, suka ce wajen at-takwir din ai juyawan abu ne. Sai Allah ya ce tukawwirul layla 'alan nahari, rana tana yi wa yini rawani, haka shi ma yini yana yi wa ainihin dare. Kun fahimci wannan abin da kyau? Bi ma'ana suna juyawa ne kawai, suna sabawa. To karkashin wannan da aka ce ya same ta fi aini hamiatin, sai aka ce a wani wuri ne, domin abin da yasa suke tattauna wannan, akwai qira'an fi ainin hamiyatin. To an ce hamiya kuma shine abu mai zafi, narun hamiya. Kun fahimci wannan abin da kyau? To suka ce qira'a ce kuma tabbatacciya daga annabi, cewa ta fadi a wuri wanda yake ruwa, ko kuma tabo wanda yake mai zafi. Sai aka ce to idan tabo mai zafi ne, abubuwa ne guda biyu. Na farko, lokacin da rana ta ce za ta bata a daidai wannan wurin, ta yi kasa-kasa da shi, zai daudu mai zai zafi, shine qira'an hamiya din kenan. An gane ko? Suka ce sannan abu na biyu, inda wannan abun ya faru, ya faru ne a kasan Azerbaijan. Azerbaijan kuma ita ce take border tsakanin Europe da Asia. Kun fahimci wannan abun da kyau? Tana cikin Soviet Union a da, kafin ta tarotse a 1991 ko 92. To me yasa suke wannan magana? Suka ce saboda a wannan wurin tekun da ke wannan garin Baku, capital din wannan kasan, ana aka fara tonan man fetur a duniya. Ana aka fara discovering man fetur a tarihin duniya a 1847. Kun fahimci wannan abun da kyau? He suka ce to akwai yiwuwar tun a wancan lokacin akwai fetur a wurin wanda yake na fitowa a cikin wannan teku. Ke sa Allah ya kira wurin da ainin hamiya. Kun fahimci wannan abun da kyau? Wannan duk malamai aka suke fito da waɗannan abubuwa. Idan ka je wurin kuma har yanzu haka yake. Ke sa idan ka je misali Gulf of Mexico, za ka ga yadda fetur yake abun nan a wurin tsakanin Mexico da ainihin US. Da an samu kuskure wani pipe ya fashi, cikin yan awanni za ka ga tekun gabaɗaya ya cika da mai. Kun fahimci wannan abun da kyau? A takaice dai Allah ya bamu labarin, hatta idza balaga magriba shamsi, har lokaci yayi ko? Hatta balaga magriba shamsi, har ya kai inda rana take buya, wajada ha sai same ta, taghrubu fi ainin hamiatin, tana buya a wani wajen wani ruwa wanda yake mai tabo ko mai laka, ko kuma hamiyatin mai zafi. Kulna wajada inda haqauman, sai ya samu waɗansu mutane a wurin. To nan abun mamaki, daga nan har mu gama wannan kissan, za ka ga Zulkarnaini duk inda ya je ya samu waɗansu mutane yana magana da su. To da wani yare suke magana? Ina fata an gane. To anan dai Allah ya ce wajada inda haqauman, ya samu waɗansu mutane waɗanda yake mushrikai ne. Kulna sai muka ce ya Zulkarnaini, ya kai Zulkarnain, imma an tu'azziba, imma ka azabtar da su duk wanda yake bi ka wanda yake shirka, wa imma an tattakhidha fihi husna, ko kuma ka rike su a matsayin kyakkyawan mu'amala, ka mu'amalance su da kyakkyawan mu'amala. Bi ma'ana duk Allah ya bashi zabi, duk inda ya je da'awa aka ki musulunta yana da dama, ko ya azabtar da su a babin ladabtarwa su daina shirka da Allah, ko kuma ya san abin da zai yi da su dai wata mu'amala mai kyau, an bashi zabi, ko ya zane su ko ya ci ya bar su, kaga an bashi zabi ko? To shi ga abin da yace, kala yace amma man zalama,
wa amma man amana wa amila salih صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا.
Da yake shi ainihin shi wannan bawan Allah Khidir salihin bawa ne kuma adalin shugaba duk irin fawan da Allah ba shi fa kalli Allah ba shi zabi ko ka azabtar da su ko kuma ka ainihin kyale su ka rike su a matsayin riko mai kyau kyale sai ci amma man zalama amma duk wanda ya shirka da Allah shine az-zulmu anan inna shirka la zulmun azim wal kafiruna humuz zalimun to shirka shine babban zalunci yace duk wanda ya shirka da Allah fa sawfa nu'adhibuhu da sannuzamu azabtar da shi thumma yuraddu ila rabbih sannan kuma a mai da shi wurin ubangijin shi bayan ya mutu kenan fa yu'adhibuhu azaban ya azabtar da shi wani irin azaba nukura irin azaban da rai bata so ina fata an gane a cikin tafsirin Ibn al-Usaymin Allah ya mishi rahama sai ya ce me yasa aka ce azaban nukura azaban da rai bata so saka ce eh ai duk wanda ya laifi za a masa hukunci baya so ina fata an gane koda hukuncin ku na adalci ne shi yasa abun azaban ne nukuran duk da adalci ne daga wurin Allah amma ran dan adam bata so shi yasa aka ce azaban nukura azaba wanda yake mummuna wanda kuma rai bata so wannan shine hukuncin duk wanda ya shirka inji zulkarnaini sai ce wa amma man amana amma duk wanda ya imani da Allah wa amila salihan ya kuma yi aiki nagari falahu jaza'anil husna yana da sakamako mafi kyawun sakamako wanda shine aljanna wa sanaqulu lahu min amrina yusra da sannu zamu ce da shi dangane da al'amarin mu yusran zamu mishi magana wanda yake mai sauki babu takurawa babu ainihin wahalarwa wannan shine gaba na farko a ainihin tafiyar zulkarnaini waɗannan mutanen da ya same su Allah ya bashi zabi ko su musulunta ka ainihin kyale su ko kuma in sun ki musulunta suna shirka ka azabtar da su ko kuma ka ainihin yi mu'amala da su kyakkyawar mu'amala to anan an bashi zabi kuma shi ga abin da ya zaba to zai zo ya ci gaba da tafiya har a matakai guda biyu nan gaba wanda zamu karanta su gobe insha Allah saboda ƙurewar lokaci zamu tsaya anan abin da muka karanta na dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa ita wannan kisa ita ma yanzu aka fara ta akwai abubuwa da dama a gaba da za su faru na ban mamaki insha Allah Allah ta'ala ya amsa mana ibadun mu ya ainihin ba mu ilimi mai albarka ya gafarta mana kurakuran mu ya Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala ya ubangiji ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah ka yaye mana dukkanin damuwa da bakin ciki ya Allah duk wanda ke nan yana da ainihin bukata a wurinka Allah ka santa Allah ka biya mishi ya ubangiji duk wanda ke da bukata na alkhairi ya Allah ka biya mishi ya Allah muna tawassuli da ibadar da muke a cikin wannan wata mai albarka ya Allah ka yaye mana dukkan damuwa da bakin ciki Allah ka yaye mana kuncin rayuwa Allah ka yaye mana kuncin rayuwa Allah ka yalwata mana Allah ka faranta mana ya Allah duk wanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya da imani da wadata ya ubangiji ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka sanya albarka a cikin ta ya Allah ka mana albarka duniya da lahira اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الرجال وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم لا تشمت بنا الأعداء اللهم لا تشمت بنا الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم